A shirinmu na nishadi, a yau mun samu bakoncin
Ibrahim Ahmad Surfa'i wanda aka fi sani da Ibrahim Homeboy.
Wakar wani irin waka kake yi?
To, wakar da nake yi a irin Rauji kenan nake wa Anana nai.
Ya aka yi fara wakar Rauji?
To, alhamdulillah mun faru waka ne tun asali ta sanadiyar abokina da yake yin waka kusan yanzu shekara 7 kenan haka. So, a time din raka shi rakiya kawai nake to daga baya kuma Allah subhanahu wata'ala ya samu ma da abincin mu a cikin saugar muka ci gaba dai.
Ke in sha'awa ce kenan ta sa?
Gaskiya ne sha'awa ce ta sa muka fara.
Wani irin sakonni ake isarwa?
To, alhamdulillah da farko dai akwai abubuwa da dama wanda mutane waɗanda wasu ba sa fahimta, misali wajen harkar tafi da rayuwa ta duniya, yadda za mu bi mu tsara kanmu rayuwa. To, alhamdulillah muna ƙoƙari wajen isar da wannan sakonnin ta ainihin cikin waka kenan.
Wane ka fi isarwa, soyayya ko kunya?
To, alhamdulillah gaskiya na fi ƙarfi ta ɓangaren soyayya, amma akwai waƙoƙi irin na kamar rayuwar duniya haka na yi su gaskiyar magana. Rayuwa tana da wuya, haba jama'a miyo dubawa, wahidin ahadin sarki rabba, makagin dan karami babba, kai ne kai umma kayo baba. Alhamdulillah akan rayuwar duniya na ita, wanda na samu taimakon abokina Khalifa wanda muka samu karera tare da shi.
Banda wani arira mana wata
rayuwa juyi juyi ce, rayuwa mai soyawa, in yau kai ne wata ran ba kai ba, na sani ba zan ja da shi ba.
Bakai akan matasa ba?
Gaskiya ban yi wannan ba, amma insha Allah ina kokari zan yi akan irin wayannan abubuwan.
Waye gwarzonka a harkar waka?
Ban da wani gwarzo a harkar waka gaskiya, kawai dai ni duk wanda ya fi yin waƙoƙi masu ma'ana masu daɗi, kawai dai in kai ta lokacin ina ƙoƙarin jina saurara domin na amfana ni ma.
Me burinka a harkar ta waka?
To, alhamdulillah burina shi ne irin sakonnin da muke ƙoƙari mu isar wa mutane, a ce na zuwa gare su, sannan kuma alhamdulillah mu ma a ce yau mu ake ji a duniya.
Wani irin ƙalubale ake fuskanta?
Tunda dai har Allah ya sa ana raye, dole dama duk wani abu da za ka yi na harkar mutane dole za ka dinga samun ƙalubale. To, wajen yanayi kamar irin ka yi waka, wani ya ce taimasa, wani ya ce babu daɗi, wani ma yana ma kallon kamar mahaukaci ko wani abu da sauransu. To, duk wannan abin dole sai ka bi ka danne su a zuciyarka saboda ka a samu matsala. To, bakar da miyata dai gaskiya ban yi ta ba, ina nan kuma zan yi ta akan mahaifiyata nake so zan yi insha Allah.
Ya kawai dai.
To, alhamdulillah, saboda irin muhimmanci da suke da shi, musamman ita mahaifiya take da shi, sannan da kuma ita tawa gaskiya a harka ta rayuwa ma ban samu wani matsaloli da ita ba, saboda tana ba ni goyon baya sosai da sosai, musamman ma a ɓangaren waka da harkar karatu.
Kana sana'a?
Ina sana'a kwarai da gaske.
Ba da waka ka dogara ba?
Ba waka kawai nake
ba.
To, alhamdulillah, tun kan na fara waka ina sana'a.
Wace irin?
Amma aikin kamfani nake. Kuma kin ga tun da waka ta zo, ai baka aje kamfani kuma ka tafi waka ba. Tunda duk kowace time ɗinta ake bata.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.